masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
la bakon da muka raka ya dawo
ai lalle
dai wannan ba ba wuce baba yace ya jika kana can kana yi mun fulani
a'a ai shi baba a kin ya fada
sai kana tun kana zuba mun fulani ido
lalle kuwa
to yau kamar inda kai suka ji wannan waka barka muke barka aure muna taya Joy da Nuhu Machinga murna auren ɗan su Sanjat da kuma angonta wuke eh to abinda ya kaimu da zan bada wani labari da ya shafi ma'aurata zuwa an ci ba domin su tsira da gidarasi to kafin mu kai ga jin wannan labarin ango da amarya Sanjat da wuke Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare muna taya ku muna wannan aure to bari mu fara da kamar yadda muka saba da waɗannan gaishe-gaishe muna gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Musa Ja'afaru Idris a Doma jihar Nasarawan tarayyar Najeriya da Musa Yelo Umata baban Ƙambiyu sai kuma Amanzu Markus da Ibrahim Adra da kuma Ibrahim Onawo sai Suleiman Aru da Ibrahim Suleiman a dukkan su a jihar Nasarawa gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Sadi daga Kayinji da Hamidu Kalalagwa wato Hamidu Kalalagwa ka ji san Hamidu Kalalagwa dan jamhuriyar Niger wato abin da ya faru shine yanzu makon da ya wuce ya kira yace shi ma a gaishe shi a bari ya huce to da aka gaishe shi sai ya kira sai ya ce wai yana da labari
to wallahi gaba ɗaya kenan
yace yana da labari aka kira shi yace waje faɗa da baki shi yaje aka rakodi din sai faɗi labari sai zo ya kira yace Hajiya, wallahi tallahi na fasa ba da labarin. Fasa ba kira. Na fasa in kika kira suna na kika ba da labarin ya fi daɗi. Ba da ka zo da mu da labarin ba za mu labarin shi na amma sai wani lokaci ne a sai da kallon wato gaisuwa ta musamman zuwa gare ka. Sai kuma gaisuwa zuwa ga kuba uwar yaya a malumfashi da Alhaji Abdulkarimu mararraba kankara da fatar an samu lafiya da wanda ya samu ya gamu da hatsarin mota da yake kwanci a asibiti da fatan an sami lafiya
Allah ya ba shi lafiya
amin
to alheri sai nan ina rike da gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Atta'ib Mahmud Katuka wanda ya buƙaci cewa a mika mishi sakon gaisuwar shi da kuma ta taya murna zuwa ga mai martaba sarkin Akko Alhaji Umaru Muhammad Atiku murna bashi lambar girma ta digirin digirgir wadda jami'ar Kotono a jamhuriyar Niger ta bashi tare da fatar Allah ya sa albarka a ciki kana kuma sai sakon Honorable Sanusi Lawal Dan Bakano dake tudun jukun Zaria ya bukaci a mika mishi sakon gaisuwar shi zuwa ga uwar gidan shi Kana da kuma amaryar shi sai yace a sake mika mishi sakon shi zuwa ga Dr. Abbas Tajuddin dan majalisar wakilai mai wakiltar Zaria dake waye sai kuma Alhaji Sani Gongoni dinki ba kudi
a'a sun ce
ba kudi
lalle ka
je kyalle
a'a au
ai shi wannan
ta ta za a rika ba a
shi wannan Sani Gongonin da kike ji ai ina ga ya niki wani hamshakin tele ne
haba to sai za mu gwada shi
to lalle ai in kuma ba mu kudin nan
to ka ai take kuma matsala
ai ba ji ai yace ma in ba kudi to wai a je kyalle ka kawo shi ba dinki ka kawo mishi ba to sai a ƙarshe yace yana sa mika mishi sako ga Honorable Hamisu Bako Wadata Speaker Zaria Local Government
to sai kuma waɗannan gaishe gaishen a bari ya huce wannan dai murna cika shekara ce zuwa ga Honorable Speaker wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi dan Galadima Ningi Alhaji Abubakar Y Suleiman Mujiji ne aran bakin turawa
eh muce congratulations
da kuma happy birthday
kwarai
kuma bature sai kuma gaisuwa ta Aziya ga anti Ramatu Haruna Gata kan rasuwar danta wanda ya rasu ranar Lahadin da ta gabata gaisuwa ta Aziya ga management da ma'aikatan yan uwan Hajiya Aisha Tagawal ma'aikaciya a asibitin Kwararru na Bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Haruna Barau wakili da yan uwansu a Bauchi kan rasuwar mahaifinsu Barau wakili Santuraki Kedi gaisuwa a bari ya huce daga Hajiya Rashida Shehu ta renal dialysis unit a asibitin Kwararru na Bauchi zuwa ga mai gidanta abin kaunarta Honorable Abubakar Y Suleiman da Her Excellency Hajiya Maryam Abdul Qadir amaryar gwamnatin jihar Bauchi a ƙarshe kuma tana gaida yaranta Aishatu Kabir da Abubakar Kabir da Sadiya Abubakar Y Suleiman da Abubakar Abubakar Y Suleiman da Abdullahi Abubakar Y Suleiman da kuma masu gabatar da wannan fili baki da
muna godiya to sai kuma gaisuwar fata alheri na abari ya huce zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi da Alhaji Tijjani Ahmad Yaro kana da Alhaji Bashir Gamawa da Alhaji Tanko NTC sai Alhaji Bello Kadeni kana da kuma Alhaji Aminu Abdul Fata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna ta da fatar duk suna cikin koshin lafiya da iyalansu sai kuma Alhaji Mansar da kuma Malam Lawal Mayadi da Alhaji Ahmad Abbar Fa'i dake Kwangila Zaria kana kuma da Alhaji Husaini Matazu sai sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Bala na Armata da Alhaji Salisu na Ayuba ta da fatar da suna cikin koshin lafiya da kuma fatar alheri alheri akwai kuma sakon fatan alheri da na abar ya huce sakon fatan alheri na abar ya huce zuwa ga Alhaji Salisu ya baba mai mashin a kasuwar Sabon Garin Zaria da kuma Alhaji Shu'aibu mai kanta da Alhaji Aminu Branko sai Alhaji Ahmad Abubakar dan Fulani mai gwal da ke kasuwar Wuse a birnin tarayya Abuja sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Faruk dan Juma Gangara da Alhaji Abdul Hakim mai gyaran AC garejin Baba Kaduna da ke Zaria sai wasu na ƙarshe shine Alhaji Sabitu Muhammad
to bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Fataskum yace ina gaida Iliya mai shayi garkin Daura da Lawan bin Hambali MK dan Silva karamar hukumar Gwarenya da Bello Dinawa Shehu da Adamu Rijau da Isa Lawan Girgin to dai sai ai mana gafara domin shi wannan dai lokacin da muna makaranta primary Yusuf ana nuna maka inda zaka sa wakafi za nuna maka inda zaka sa
ya
tsayawa to wannan ba wakafi ba tsayawa
to gaba daya
kai akai to muna hada sunan wani da wani ruwanka ne kai ka ja dauda bin
lallai kuwa
hada sunan wani da
wani
to sabini da aka san karanta su yanda ka rubuto su yace to ina ga da Iliya mai shayi garkin Daura da Lawan bin Hambali MK dan Silva karamar hukumar Gwaranya da Garba Bello Dinawa Shehu da Adamu Rijau Isa Lawan Girgin magajin garin Girgin da Hamidu Kalalaguwa to Hamidu Lambaka ta saki shigowa da Salisu Zakari gidan Ramji a Jamhuriyar Niger da Garba Sani Bataba Dillalin Awaki unguwar Jaji da Habuchi Aman mai gidan Burodi garin Godo da Woli Alhaji Sa'idu mai shago unguwar Jaji da Musa ina sa zaton haka dai suke kamar yake ba wakati ba alama tsayawa da Musa Uje Dillalin Awaki unguwar Jaji da Malam Musa Makeri unguwar Jaji to in an gwar matsa muku sunan dai da fata mutane sun fahimci sunan su
Kauna burin masoyi daure ki dariya ciki ne ke waya soyayya kayo
Kauna burin masoyi daure ki dariya ciki ne ke waya soyayya kayo ciki ne ke waya soyayya kayo wani wani kiya ciki ne dariya kauna burin dariya
Kauna burin masoyi
wani 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 kiya
ciki ne ke waya
wani 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 kiya
kaunar ki ta ilahi
wani 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 kiya
ciki buri na raina kullum buri na ki kanto mata gari kauna ki buri
kaje wanda ya rubuto bada ya aiko bada da wannan labarin yace ya fara da tambaya yace anya agogona magana kuwa agogona magana
to ni dai ban taba gani ba
a to
sai dai yana dai tafiya
yana tafiya
kuma eh ko lokacin
sai to na ko magana
to shi ne to ina ganin haka yake ne to lalle wannan ne yana yi
yace to wani mutum ne suka faɗa da matar shi to kuna ji sanje da wuce sai fadan nan yayi tsanani har ta kai ga kowanne su dai magana da dayan to kuma shi kuma aka zo aka ana nan sai mun nan zai tafiya da sassafe a jirgin sama kuma jirgin nashi zai tashi ne da karfe 6 daidai na safe
to
kuma gashi da nauyin bacci to gashi ba sa magana da
matar balle ce kita
da ni to shi ce da to domin kullum matar ta cike take ta tafi daga bacci musamman da in akwai wani abin da ya zama na musamman wanda ba a so ya latti
sosai
to shikenan da yake ba sa magana da matan sai ya rubuta mata takarda yace in karfe 6 yayi na safi ki tafi
to
sai aje mata a kan filin da take kwantawa
to
shikenan ya tafi ya share ya kwanta ya share da bacci shikenan da karfe 9:00 da safin da ta ga 6 ta kusa tunda ba sa magana da kusa sai ita ma ta rubuta mun take karfe 6 ta yi to karfe 6 ta yi sai
ta gani shi ne to ita ma rubuta da ta yi
to na gugu ya ga mai
to shi ne
kuma ai ta hakuri da juna zo mu zauna zo mu saba amma akai ya an san yanda ake
sosai
shiryawa tsakanin masoya
sosai kuwa sai kuwa
eh to Allah ba da zaman lafiya ga muna ƙara cewa muna ƙara yi ma Joy Mutunga da Nuhu Mutunga muna auren ƴaƴan su Allah ya ba da zaman lafiya
to amin
kini kin ka fada min ba za ki ya da ni ba kici kin ka fada min ba za ki ya da ni ba mene kici ne ba za ki yo hakuri da ni ba kin manta zaman baya me yasa hakuri da ni ba da na sani na ke yi lokacin nan da ba mun zo ba
Yana amin da kai kake ka gode mini ya ba ka sanana kake ka tuta da ni ya gani in manja da abin nan da kai mini ka sanana banga banga hana mini kiwa da cincini
Wai alheri labarin ina da labarai guda biyu amma dai abinda zan so shi ne wa'innan labaran ina so kada ki dari har sai na gama ba da labarin
ka gara mai
eh ai saboda in kike dariya kuma to labarin ba sai da za a yi ba to kin kuma
tun
da mun fara ma na ga kina ta dariya kuma saboda tun da muka shigo kike ta mutuwa da dariya to ai wato labarin nan da kike ji
eh
wai wato wannan labarin dai na Kanuri ne
eh
to da Shatima ne da Gana
to
suka tafi aikin haji
to
to da aka tafi aikin haji ana gab da za a gama aikin haji an yi ibadu an yi komi sai aka zo masallacin Makka
baɗi dai in kuka gari so
to
ina gaya muku in kuka gari so baɗi kowa ya shiga
ni fa kin ga dai wannan labari ne ake bani amma ai ba ki sani ba kin ga bana gaba ɗaya ake san an ce miki karni na 21 Fulani yanzu sun waye
to
yanzu wannan bana yauwa bari bari ne yauwa to da Shatima da Gana bayan an zo masallacin Makka an yi sallah to liman yana ta karatun alkur'ani yana ta karatun alkur'ani sai aka ga shi Shatima sai ga Laraba na ta kuka kowa na ta kuka to an karanto wata aya ne da take magana akan tashin alkiyama to shi gwani sai ya kalli Shatima sai ya ce Shatima me take ma kuka ne Shatima tana ta kuka sai ya ce to ai Shatima tana tsoron Allah ne shi yasa take kuka sai ya ce ayya to ai ta gara alhamdulillah ita ga na ba ta tsoron Allah bai sa ma me zai sa ta kuka
a to duk da shi wannan da ya fahimci abin da yake sa su kuka bai kuka ba
ita shi ga na yace to ai tunda ba ta tsoron Allah to ai kin gama magana kuka ma ba za ta kuka ba
kenan
kuwa kin wannan na Kanuri kenan
sai na Fulanin fa
to bari in baki wani labari kuma wannan labarin an taba bada shi a filin abar Yahuce to na san amma mutane kila sun manta wani direba ne ya taso aka ce daga ko Zariya ne ko daga makarfukai daga makarfi zai tafi Sokoto
ko kuma daga malumfashi za shi gusau
to ko daga malumfashi za shi gusau aka ce ya dauko rake a motar shi kamar pickup shi haka ta dauko rake to yana tafiya
eh
a korukura ya ciko ta da rake yana tafiya kawai sai hade da yan fashi
to
yan fashi suka tare shi sai suka ce kawo kudi sai ce shi bai da kofi sai suka caje shi suka ba mu kudi kawai yan fashin nan da suka ji haushi sai suka ce to sako zaura nan kai ta tsara kenan kawai
ya ta
tsara kenan ya tsara kenan ya tsara kenan ko sai tun tsare da dariya sai shugaban yan fashin ya ce kai mai garinku ne ke baka dariya zonan ne ke saka dariya ya ce to ai wata na tuna wani aboki na ne shi ma yana da akori kura shi kuma ya dauko goriba ne to wai idan da abokin da nashi an bashi za su tare shi sai ya zauna ta su goriban nan kuma abin da yake bashi dariya shi ba shi da aka sa shi shan rake ba gara nashi da sauki
da goriba ne yau da ya zanga gaban shi ta kafa da gaban shi
to lalle ne
ai da sai ce musu ai wannan abokin nawa inda kun je a cikin goruban nan kudi ne
kudi ne a ciki
amma sai mun ci goruban
to lalle kuwa
na ga malam Des yana daga mana hannu har yanzu muna kara taya ita producer mu Julie Gresham
Gresham
ba mai kinta muna fata sati ne zuwa za ta kasance tare da mu to yanzu a madadi
Yusuf Aliyu Harande
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
dan sauna dan ne ki ce dai ya aure ki ce sauna dan ne aure ba ki ne kula hai ki dan ne aure sai aure
Wow.